Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkarmu da wannan lokaci. Yanzu ma Sulaiman Muni Barma ne tare da Maryam Dauda muka sake shigowa a shirinmu na ƙarshe a yau. Bayan labaran duniya, za a ji cewa ɗaliban jamhuriyar Nijar da suka makale a Sudan sun isa gida ta hanyar wani haɗin gwiwar ƙasashen Chadi da Nijar, sai dai ɗaya daga cikin waɗannan ɗalibai ya rasu a kan hanya. Muna kuma da rahoto na musamman daga Najeriya kan tasirin kuɗaɗen haraji ga ayyukan cigaban al'umma. Kamar kowace ranar Alhamis, Abdulwahab Muhammad zai shigo da labarin wasanni, amma waɗannan duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Jami'an Ukraine sun ce makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuki na Rasha sun kai hari a Kiev da birnin Odessa da safiyar yau Alhamis. Gwamnatin birnin Kiev ta ce sojojin Rasha sun kai hari a Kiev ta hanyar amfani da jirgin sama mai sarrafa kansa na Shahed da makamai masu linzami ta yiwu samfarin ballistic, amma ta kara da cewa an kakkabo dukkan makaman masu linzami da jiragen marasa matuki. Rundunar sojan kudancin Ukraine ta ce an kakkabo 12 daga cikin 15 na jiragen sama marasa matuki da aka harba a birnin Odessa. Guda uku dai sun dare a harabar wata jami'a, amma ba a samu asarar rai ba. A jiya Laraba, fadar Kremlin ta yi kirarin cewa Ukraine ta harba jiragen sama marasa matuki guda biyu akan gidan shugaban Rasha Vladimir Putin a cikin dare. Amma jami'an tsaro suka kakkabo su, kuma babu abin da ya samu shugaban. A yau Alhamis, kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya ce Amurka ce ta ce a kai harin, kuma Ukraine ta kaddamar da kai shi. A kasar Sudan, an samu rahoton kazaman fada a babban birnin Khartoum da kewaye da safiyar yau Alhamis, duk da yarjejeniyar tsagaita wuta ta mako guda da bangarorin da ke fadan saka canma. Ga dukkan alama dai sojojin Sudan da dakaran RSF kowannensu na kokarin fatattakar ɗayan bangaren daga tsakiyar birnin Khartoum da kuma kama ikon wuraren da ke kusa da fadar shugaban ƙasa da shalkwatar sojan ƙasar. Sakataren janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres a jiya Laraba ya yi kira da a kawo ƙarshen faɗan da ake yi a Sudan, kuma ƙasashen duniya su tallafa wa al'ummar Sudan waɗanda ya ce suna fuskantar mummunan yanayin jin ƙai. Ya zama wajibi a bada damar kai agaji Sudan, kuma ba tare da ɓata lokaci ba, a bada damar raba shi ga mutanen da suka fi buƙata, a cewar Guterres a yayin wani taron manema labarai a birnin Nairobi na Kenya. Ya ƙara da cewa dole ne a kare farar hula da ababen more rayuwa na jama'a, kuma ya zama wajibi a kare tare da mutunta ma'aikatan jin ƙai da dukiyoyinsu. Ma'aikatar lafiya ta Sudan ta ce sama da mutane 500 aka kashe, sannan wasu kusan su 5,000 kuma suka jakata tun bayan barkewar fadan a ranar 15 ga watan Afrilu. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Isra'ila sun kashe Falastinawa uku da ake neman ruwa a Jallo dangane da wani mummunan hari da aka kai akan Isra'ilawa, a cewar rundunar sojan Isra'ila a yau Alhamis. Wannan dai shine zubar da jini na baya-baya da aka gani a tashin hankalin da yankin ke fama da shi. Rundunar sojan ta ce mutanen na da hannu a wani hari da aka kai akan wata mota a kusa da wata unguwar Yahudawa a yamma da kogin Jordan a watan da ya shige. Lamarin da ya yi sanadin kisan wata mata mai takardar zama Birtaniya da Isra'ila da 'ya'yanta mata biyu. Sojojin sun ce sun shiga tsakiyar birnin Nablus da ke yankin yamma da kogin Jordan da aka mamaye a yau Alhamis da safe, kuma a wata mummunar musayar wuta da aka yi an kashe wasu mutane uku da ake zargi da aika-aikar, biyu daga cikinsu dai mayakan sa kai ne da ke da alaka da Hamas. Rundunar ta ce sunayen mutanen Hassan Katnani da Mu'az Masri da kuma Ibrahim Hura. Ma'aikatar lafiya ta Falastinu ta ce an kashe mutane uku, amma nan take dai bata bayyana ko su waye ba. A yau Alhamis, Majalisar Ɗinkin Duniya ta kudura aniyar tara sauran dala miliyan 29 da ake buƙata don fara kwaso gangar mai miliyan 1.1 daga wani jirgin ruwa da ya lalace da aka janyo shi zuwa gabar tekun Yemen da yaƙi ya ɗaiɗaita. don kuma kaucewa bala'in muhalli. Jami'an Majalisar Dinkin Duniya sun kwashe shekaru suna gargadin cewa tekun Bahar Maliya da kuma gabar tekun Yemen na tattare da hadari sosai, saboda jirgin dakon man Saifa na iya tsiyayar da mai da ya lanka har so hudu fiye da bala'in tsiyayar man Exxon Valdez da aka gani a jihar Alaska a shekarar 1989. Wani shiri na Majalisar Dinkin Duniya na kwashe man na bukatar dala miliyan 129, wanda ya hada da sayan babban jirgin dakon mai wanda farashinsa a yanzu ya tashi sakamakon yakin Ukraine. An dai tara kusan dala miliyan 99 daga gwamnatoci da masu ba da tallafi da ma sauran jama'a. A wani taro na Majalisar Dinkin Duniya da Burtaniya da Netherlands suka shirya a yau Alhamis, ana sa ran tara sauran dala miliyan 29 da ake bukata, a cewar Majalisar Dinkin Duniya.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu bude taskar rahotanninmu da batun rikicin kasar Sudan, inda ɗaliban Niger da suka makale a Sudan din suka isa gida a yammacin Laraba. Ofishin jakadancin Chadi a Khartoum ne ya kwashe waɗannan gwamman ɗalibai zuwa birnin N'Djamena, kafin daga bisani gwamnatin jamhuriyar Niger ta tura jirgin da ya kai su birnin Yamai. Sai dai kamar yadda za a ji a hirarsa da manema labarai, ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyar waɗannan ɗalibai, Ahmed Rabe Kane, ya bayyana cewa wani abokinsu ya rasu a kan hanya, wanda kuma aka yi jana'izarsa a yammacin wani Alhamis a birnin Yamai.
Alhamdulillah, mun iso gida lafiya, muna cikin ƙoshin lafiya. Sai dai wannan abu na rasuwa shi ne ya kawo mu cikas, wanda muke jin jimami, muke fatan Ubangiji Allah ya gafarta wa mallan garba. Da farko dai daga babban birnin Khartoum University International an kawo mu kar wanda ta zo ta dauke mu karkashin gwamnatin Chadi, bayan wanda shi ne wakilin mu ya gudu ya baro mu. Karshe dai Niger ta ga cewa wannan abun ba ma sai ta tuntube su ba, ta koma ta hada alaka da wata kasa, ta kasa da kasa tsakanin Niger da Chadi. Sun zo suka hada mu a nan University International, suka dauko mu zuwa Bar Sudan. Mun shiga Bar Sudan shi ma akalla mun samu kwana uku a wajen da suka aje mu, kamar wani irin jarren ne haka na public suka aje mu wurin, suke kawo mu abinci, sun dauki mutane na farko nasu jirgi, ball na farko, ball na biyu, to ball na uku. Da muka ga ai kwana uku nan, shi da kanshi murganyi mallan garba, Allah Ubangiji ya jaddada lada a kabarinsa, yace dan Allah Ahmad ka sake magana, ku yi magana ta kai ga shugaban kasa cewa ga halin da muke ciki a kwana uku, har yanzu ba dauke mu ba. Wannan magana muna yin ta da aka yi shi a shirin rana, ba a yi minti 20 ba aka zo aka fara tattara mu cewa mu zo za mu je airport. Kenan kun ga sako ya kai. Daga muka zo airport, daga nan muka hau jirgi, bayan kai mu sun wuce muka hau jirgi zuwa N'Djamena. Daga N'Djamena muka je Uganda muka sha mai. Muna sauka N'Djamena, mun samu ambassador na Chad, Ubangiji Allah ya saka mishi da alkhairi, ya tabe mu da ruwan sha da komi da abinci abubuwa bakin gogoro, wanda ko iyayen mu ne iya abin da za su mu kenan. To bayan wannan kuma muka yi kwana daya muna zuwa kuma da sahi, ana shirye-shiryen ta muna jira a sai mu biye shi, kuma muka sake surprise, muka samu surprise. Saboda me surprise din da muka samu? Ashe abin in kasan mu aka tura mu gaba daya
jirgin Niger.
Jirgin Niger, kaga wannan abu ne wanda dole mu jira ma gwamnatin Niger. Wallahi jirgi muka zo muka samu da tutar Niger, abin alfahari. Aka ce mu dauki kayan mu mu sa kamar mota, kuma kai tsaye jirgi ta so sai ne ami kamar wasa.
Ahmed Rabe Kane kenan a hirarsa da manema labarai. Kafin mu ci gaba ga wannan sakon,
saka mai wuya,
ya za a yi kasa daya? Suna ji shugaba faɗa kasa daya ne ba yanda za a yi raba kasa. Ya za a yi kasa daya ya zama da tuta daban-daban, kuɗi daban-daban? Yanzu kuma lawyoyi suka fito suka ce suna son common law.
Ku kasance da gogon naku Aliyu Mustapha Sokoto domin jin wannan fafatawa.
To madalla, yanzu kuma sai rahoton musamman, wanda a yau ke mai da hankali kan tasirin kudaden haraji a ayyukan cigaban jama'a. Wakiliyar muryar Amurka a jihar Plateau, Zainab Babaji, ta yi nazarin lamarin, ga kuma rahoton da ta hada mana.
A duk faɗin duniya hukumomi na tinkaho ne da harajin da take tattarawa daga al'umma don aiwatar da ci gaban ƙasa. Haraji wasu kuɗaɗe ne da 'yan ƙasa ke baiwa gwamnati ko hukuma ƙarƙashin doka wanda su ne gwamnati ke amfani da su wajen biyan ma'aikata, gina hanyoyi, makarantu, asibitoci da sauransu. Hukumar tattara kuɗin shiga na jihar Plateau ita ce ke da alhakin samar wa jihar kuɗin shiga ta hanyar karɓar haraji. Tun bayan da hukumar ta gyara tsarinta na amfani da na'urorin zamani don sauƙaƙawa jama'a hanyoyin biyan haraji a birane da karkara, jihar Plateau ke samun biliyoyin naira kowace shekara. Shugaban hukumar Mr. Dashi Arlat ya ce a shekara ta 2021 jihar ta tattara kuɗin shiga har naira biliyan 20, inda ya ƙara da cewa a watanni uku kacal na wannan shekara hukumar ta samu naira biliyan 7, inda yake da ƙwarin gwiwan hukumar za ta cimma burinta na samun naira biliyan 26 a matsayin kuɗin shiga na wannan shekara.
Mun samu within 7 billion already in 3 months. Ya nuna cewa by the end of this year ya kamata zama ya muce target na mama.
To da yake naga kaman kana jin daɗi yanda ana samun kuɗaɗe sosai a jihar Plateau, amma ka gamsu da yanda gwamnati take amfani da kuɗaɗen nan ma al'umma wajen gina ƙasa kila ko samar da ababen more rayuwa wa al'umma?
Kwarai, don kuɗi daga oil babu kuma. Mu wannan a Plateau, abin da is evident gashi nan kusa da mu shine overhead bridge that an yi ba British American nan, schools an gigina, so hospitals.
Kwanan nan za a mika mulki, kun yi la'akari da ɗimbin bashin da ake bin jihar Plateau ta yadda za ku nemo hanya musamman wannan shekaran na biyan waɗannan basussuka?
To shi bashi da kin fara bashi ne, dole za a nema hanyar da za a nema a biya, amma wannan nawa is to make sure mu yi internal jarabe mu nema. Akwai other sources of income na government wanda za a yi, akwai federal.
Babban matsalan da mutane ke samu musamman na wajen bada wannan haraji shine zaka ga jiha ta zo za ta karbi haraji, karamar hukuma za ta karba. Kaman kwanan nan abinda na lura da shi, idan ka yi parking a nan ƙarshen terminus zaka karbi receipt, idan ka je can ƙarshen terminus ta wancan bangare sai su jami'an ku ce sai ka saki bada receipt in ba ba za su baka wurin da za ka yi parking ba. Kuna lura da irin wayannan domin mutane su ji daɗi da sauƙin biyan haraji?
Park and pay da ana yi, the moment ka parking a wani guri kana tashiwa zaga biya, idan ka je ka saki ka parking a wani guri su ba su san da wannan parking da za su kai baya.
Idan har ka rike receipt din ranan ka ba su, idan ka kai can dole ka sake biya?
Dole zaga biya, sake biya. Abin da masu mu yi yanzu, muna so mu using technology now, za a bada receipt da za a ce baby wannan da sai zai doke ka maybe 3 hours ko for the whole day. Akwai wasu man da maybe suna da shops za su yanzu saya receipt mana 1 month ma, so ya zama gurin parking nasu. Amma idan kana da idan ka parking ka tashi ka je ka parking fresh place dole ka sake biya.
Mafi yawan waɗanda ke biyan harajin ma'aikatan gwamnati ne da ake cire harajin kai tsaye daga albashinsu, sai kuma 'yan kasuwa da masu manya da ƙananan sana'o'i da sauransu. Na tattauna da wasu 'yan kasuwa don jin ko sun gamsu da yadda gwamnati ke karɓa da sarrafa kuɗin harajin.
Sunana Zakariya Ahmad Abdullahi.
To na san kasancewa gwamnati tana karɓan haraji musamman a wurin ku al'umma.
Gaskiya haraji muna biya, amma ni ban gamsu da yadda gwamnati take ka dan bana gani.
Idan ka ce baka gani kaman kenan baka bin hanyoyi, ba ruwan sha, ba
duk babu sai dai biyan harajin kawai da muke. Amma magana dai mu ga aiki a hannun gwamnati mu ce wannan mun gani ya mun yaba a ba ma gani.
Gwamnati na cewa tana yin hanyoyi a cikin nan Jos, mun san akwai hanyoyi, akwai makarantu da sauransu, duka wannan ba da harajin ake yi ba.
Ni ban na dade rabo na danga wata sabuwar kwalta ko kuma an yi gyara, sai dai gyaran wani lokaci akwai zamanin da tunin mu zai zo nan garin an dan gyara hanyar masallaci na dan gani shi ma yan faci-faci akai, banda shi ni ban ga komai ba.
To ta ina kake ga gwamnati kamata ta gyara?
A gyara wajen gwamnati ranke yana da yawa, domin ga hanyoyi, ga ruwa, duk ba a yi ba.
Kana ga idan gwamnati tana yin waɗannan ayyuka, ku masu biyan harajin nan za ku biya ba tare da matsala ba?
A ranke da dama inda za mu biya haraji mu gani a ƙasa, ai kowa zai farin ciki da cewa ya biya haraji amma ga abin da ya gani. Wannan ba wani abu.
Sunana Naomi.
To ya kuke biyan wannan haraji?
Muna biyan na state government, kuma muna biyan na local government, kuma muna biyan na kasuwa. Na state government muna biyan 5,000, sai na local government ba particular price. Za duba shagon ka ne a ce na ni zaka biya na ni zaka biya su ne za su fada na zaka biya yan duba shago din
kin gamsu da abinda ake karban irin wannan haraji ana yi kuwa
ina na kasuwar nan yafi shekara 30 muna biyan kudi ne kai bamu gab da suke mana ba
ba kike ganin kaman ana amfani da wannan kudin domin kila ko kwashi shara da kuke tarawa a tsakiyar kasuwar terminus
I don't think so don ya kama gwamnati ma na cire kudin kwashi shara ai yana na cikin budget da suke sa
wato kuna dai bayarwa ne ba don kuna jin dadi
don zaman lafiya don baki bayar da kudin nan ba ko baka bayar da kudin nan ba za a zo a rufe maka shago ana yin barasin naka a kasuwa
to me kike so ita gwamnati ta yi saboda ki ji dadin bada kudin haraji
ina so gwamnati in suna karba kudin nan su dinga yin aiki da shi ana mana gyara ana share mana guri akwai security a gyara mana kasuwa mota ya wuce abubuwa ya zama planned and organized
sunana Awol Usman Abuja Market Cosmetics eto tsakani da Allah haraji kan tabbas muna biyan haraji amma kuma tsakani da Allah mu harajin da muke biya ba maganin amfanin shi
dalili fa
dalili saboda yanayin rayuwa zaka ga ga hanya ba aiki ga makarantu ba aiki yanzu a taruwan masha a garin ma Jos ya mana wahala tsakani da Allah dan area da nake na area Rukos ne da kullun ruwa 24 hours kam muna samu tsakani da Allah amma yanzu rabon mu da ruwa sai ai sati biyu wani lokaci wata ma ba a samu ruwan sha ba
kake ganin kaman gwamnati ya kamata ta yi da waɗannan kuɗaɗe saboda al'umma da suke bayarwa su gamsu cewa ana amfani da waɗannan kuɗaɗe
to alhamdulillah ya kamata tsakani da Allah harajin da muke biya a ce makarantu an samu sauki na biyu asibiti sai ka je asibiti babu kayayyaki da ya kamata a ce an karɓi patient sai ki samu wani ma kafin ma a karɓi mara lafiya zai iya yiwuwa ma wani ma ya kai gaggara tsakani da Allah.
Kasuwanni da ke karkara na daga cikin manyan wurare da gwamnati ke samun kudaden shiga. Mr. Wajal Mantu daga karamar hukumar Bokkos a jihar Plateau ya ce suna da kasuwanni da ke janyo mutane daga makotan kasashen Afirka. Don haka gwamnati na samun kudin shiga sai dai akwai gyara kan yadda ake kula da kasuwar.
Kamun kasuwar mai katako da kasuwar Bokkos a karamar hukumar Bokkos. Yake samun mutane suna zuwa har daga kasan waje. Yake samun mutane daga Chad, Niger, Benin Republic. Wani lokaci kai har yana kai Kamaru daga nan. Kaman su dankali, masara kuma ana samun kayan gwari. Kuma ba karamin haraji ake samu a cikin kasuwannin mu. Don dabbobi ma ana sayarwa. Amma wani babban damuwan da ake da shawurin shine kauyukan da kayan suke zuwa. So akwai damuwoyin hanya. Ita kasuwan kanta akwai damuwa. Don cikin wayannan kasuwannin da girma wani kasuwan ma daga ya ka kimanta kace mutum 20,000 suna iya zuwa kasuwan nan amma a cikin zuwan da suna zuwa ba ki samu akwai mawanka ba wurin ba haya dan mutum ma ya gama kasuwa kamar da damina yanzu din mun shiga damina zai ki ga mutum ya kwabu sai rasa wurin da zai je dan wanke jikin shi kuma zai ki ga mutane su yi noma aje ana ba haya cikin gona so wannan abun kuma ya zama babban kalubale ne ga mutanen da kasuwan yana cikin kauyensu ba hayan da ake a wajen nan zai ki ga cututtuka suna zuwa daban-daban dan da hali gwamnati ko ba gwamnati ba wannan harkar ma zai zama wani hanyar neman kudi ne don yanzu nan kaje kai wurin ba haya mutu ya shiga ya biya zaka samu kudi kai mawanka mutu ya je ya shiga ya biya zaka samu kudi so ba dole sai gwamnati ba wayannan shawara wayannan abubuwan ba gwamnati ne kai ba so dan gwamnati ta dauki wani wuri kai maka dauki wani wuri tunda za a iya samu kudi amma ba wai muna ce gwamnati ta cire hannunta daga abun da ya kamata ta yi ba nan gwamnati za ta yi yana da kyau
daga ƙarshe shugaban hukumar tattara kudin shiga a jihar Plateau Mr. Dashi Arlat ya buƙaci jama'a su riƙa biyan haraji don samun ababen more rayuwa
ko da koya san cewa biyan haraji ba punishment bane abu ne wanda idan kai kuma har kai ka samu receipt naka zaka remaining with free you will be very free cewa ai na biya haraji kuma na contributing to abinda government is trying to gina
al'umma dai na fatar ganin sabbin sauye-sauye na ci gaba da zai ba su kwarin gwiwan biyan haraji don shan roman demokradiya Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Kada shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, akoda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin mu ci gaba, bari a shakata da wannan faifai da ke bisa injin. Yanzu kuma ga Abdulwahab Muhammad da labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum, da fatan mai saurare yana cikin koshin lafiya. Kamar yadda muka saba, zan fara da kawo muku irin gwanar da ake toyawa fagen tamaula. Kai tsaye za mu duba yadda ta kaya a rukunin Premier na kasar Ingila. A yanzu maganar nan ce da ake cewa duniya ran yan mata na gaba ya koma baya. Club din Manchester City ta karbi ragamar jagorancin club na Ingila daga hannun Arsenal da ta miƙe kafafuwanta na tsawon lokaci. A yanzu City din tana da maki 79 a matsayin na ɗaya, sai kuma Arsenal da ta rikito ƙasa a matsayin na biyu da maki 78. Sai Newcastle a matsayin ta na uku da maki 65. Manchester United ita ta zo na hudu da maki 63, a yayin da Liverpool ta zo ta biyar da maki 59. Rukun mu leka kasar Spaniya don sanin irin tatakurzan da ake fafatawa a bangaren La Liga. Har yanzu dai Barcelona ita ke jagorancin teburin rukunin club na kasar Spaniya da maki 82, sai Atletico Madrid a matsayin ta na biyu da yawan maki 69, a yayin da Real Madrid ita ce ta uku da maki 58, sai kuma club din Real Sociedad mai maki 61 a matsayin ta na hudu. Sai kuma mu leka fannin kwallon kafa na duniya bangaren mata, wanda za a fafata a watan Yuni zuwa Agustan wannan shekara a kasashen New Zealand da kuma Australia. Kasashe guda 32 ne za su ke cireni domin daukan kofin kwallon kafa na duniya. An dai fara buga gasar kwallon kafa na duniya wato na mata a shekarar 1970 a watan Yuli a kasar Italia. Kasashe 32 da za su fafata gasar na wannan shekara ta 2023 su ne New Zealand, Norway, Philippines da Switzerland a rukunin A. Kasashen da suke rukunin B su ne Australia, Republic of Ireland, Nigeria, sai kuma Canada. A rukunin C akwai kasashen Spania, Costa Rica, Zambia, sai kasar Japan. A rukunin D akwai kasashen Ingila, Haiti, Denmark da kuma kasar China. A rukunin E akwai kasashen Amurka, Vietnam da kasar Netherlands, sai kasar Portugal. A rukunin F akwai kasashen Faransa da Jamaica da kasar Brazil da kuma Panama. Sai rukunin F akwai kasashen Sweden, akwai Italia da kuma kasar Argentina. A rukunin H kasashen da suke wannan rukuni su ne kasar Jamus, kasar Morocco da kasar Colombia, sai kuma kasar Korea. A wata sabuwa kuma, shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA Gianni Infantino to ya ce an kara yawan kudin da za a baiwa kasar da ta yi nasarar daukan kofin kwallon kafa na mata na duniya wanda za a gudanar a wannan shekara a kasashen Australia da New Zealand zuwa dalar Amurka miliyan 152. Daga ƙarshe kuma, wani mai gudun fanfalaki dan kasar Ingila mai suna Steve Shanks dan shekaru 45 ya mutu a bayan kammala gasar gudun fanfalaki da yake kira London Marathon mai nisan mil 26.2 a cikin awa 2 da mintuna 53 da daƙiƙa 26 a ranar Lahadin da ya gabata. Shi dai magujin ya mutu ne da yake kokarin komawa gidansa. Abdulwahab Muhammad, wani Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Shirin namu kenan a yau, amma fa kafin mu karkare ga Maryam da tushen muhimman kanun labarai.
Jami'an Ukraine sun ce makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuki na Rasha sun kai hari a Kiev da birnin Odessa da safiyar yau Alhamis. Gwamnatin birnin Kiev ta ce sojojin Rasha sun kai hari a Kiev ta hanyar amfani da jirgin sama mai sarrafa kansa na Shahed da makamai masu linzami ta yi samfarin ballistic, amma ta kara da cewa an kakkabo dukkan makaman masu linzami da jiragen marasa matuki. Rundunar sojan kudancin Ukraine ta ce an kakkabo 12 daga cikin 15 na jiragen sama marasa matuki da aka harba a Odessa, sai dai guda 3 sun dira a haraba wata jama'a amma ba a samu asarar rai ba. A kasar Sudan, an samu rahoton kazamin fada a babban birnin Khartoum da kewaye da safiyar yau Alhamis, duk da yarjejeniyar tsagaita wuta ta mako guda da bangarorin biyu suka cimma. Ga dukkan alama, sojojin Sudan da dakarun RSF kowannensu na kokarin fatattakar ɗayan bangaren daga tsakiyar birnin Khartoum da kuma kama ikon wuraren da ke kusa da fadar shugaban kasa da shalkwatar sojan kasar. Sakataren Janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres a jiya Laraba ya yi kira da a kawo ƙarshen faɗan da ake yi a Sudan kuma ƙasashen duniya su tallafa wa al'ummar Sudan waɗanda ya ce suna fuskantar mummunan yanayin jin ƙai. Sojojin Isra'ila sun kashe Falasɗinawa 3 da ake nema ruwa a Jallu dangane da wani mummunan hari da aka kai a kan Isra'ilawa, a cewar rundunar sojan Isra'ila a yau Alhamis. Wannan dai shi ne zubar da jini na baya-baya da aka gani a yankin da ke fama da tashin hankali. Rundunar sojan ta ce mutanen na da hannu a wani hari da aka kai akan wata mota a kusa da wata unguwar Yahudawa a yamma da kogin Jordan a watan da ya gabata, lamarin da ya yi sanadin mutuwar wata mata mai takardar zama Birtaniya da Isra'ila da 'ya'yanta mata biyu. A yau Alhamis, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙudiri aniyar tara sauran dala miliyan 29 da ake bukata don fara kwaso gangar mai miliyan 1.1 daga wani jirgin ruwa da ya lalace da aka janyo shi zuwa gabar tekun Yemen da yaƙi ya ɗaiɗaita don kuma kaucewa bala'in muhalli.
Tumasu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe da Asuba ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ɗauke da sababbin labarai da rahotanni. Kafin nan, za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun ƙarin bayani da rahotanni da kuma yin tsokaci, ko ku aiko da saƙonni ta hanyar email ta sashen Hausa @voanews.com. Kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafinmu na internet voahausa.com. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai da Dadi Balawe da ya hada shirin, Sule Mumuni Barma ke cewa mu kwana lafiya.